A wannan wata ne hukumar rayuwar kasashe ta Amurka wato USAID ke cika shekaru 60 da fara baiwa Najeriya tallafi a fannoni daban-daban. USAID wacce ita ce hukumar farko a duniya da ta dauki gabarar baiwa kasashen duniya taimako na ci gaba, na da kawancin bada tallafi da fiye da kasashe 100 a fadin duniya baki daya. Tun dai cikin watan Nuwamban shekarar 1961 ne shugaban Amurka na wancan lokaci Mr. John Kennedy ya kafa wannan hukuma. Najeriya na daga cikin kasashen farko da hukumar ta fara da su. USAID wacce ke aiki da kungiyoyin sa-kai da na fararen hula da ma gwamnatoci na taka rawa sosai wajen ceto rayuka, rage talauci, a karfafa shugabanci na gari da kuma fannonin cigaban ilimi, lafiya da tattalin arziki. A wannan shekara kadai USAID za ta kashe zunzurutun kuɗi dala na gugar dala har dala miliyan 787 wurin ayyukan jin kai a Najeriya.
A kind of an ecosystem of security challenges, all of which are significant because all of them affect people's lives in different ways. I think
mataimakin mai bada shawara kan sha'anin tsaro ga shugaban Amurka kenan Mr. John Fena ke min karin bayani a dangane da tsarin tallafin da suke baiwa Najeriya kan sha'anin tsaro da sauran kalubale na tsaro a Najeriya.
The United States has sort of different tools and different abilities to be supportive and helpful.
A zantawar waya tangaraho da yayin da 'yan jaridun Afirka daga birnin Washington DC, mataimakin director mai kula da harkokin Afirka tema na gwamnatin Amurka Mr. Nathan Holt ya ce Amurka ta kashe sama da dala miliyan 500 wato kimanin naira biliyan 152 kenan a cikin shekaru biyu wurin samar da agaji a yankin tafkin Chadi, musamman shiyar arewa maso gabashin Najeriya, biyo bayan tarzoma irin na Boko Haram. Alhaji Baba Ba'aba da ke zama dan masanin fika kuma tsohon sakataren gwamnatin jihar Yobe ya min karin bayani.
You said nasansu. Abinda ya sa nasansu don mu a makarantarmu lokacin a Provincial Secondary School na Borno shi ne kawai makaranta secondary da ke ta guda ɗaya ita take wa Borno da Yobe yanzu gaba ɗaya. To a lokacin ma muna samun madara na USAID. In dai ba nono da kindirmo namu na gida ba dai mu madara dai da muka san cewa ana madara daga USAID ne muka san. Saboda haka duk wani wanda ya kai shekara 70 zuwa sama ya san USAID. To kuma a nan Borno inda nake tun da aka fara wannan fitina har zuwa yanzu shekara 10 ban je ko'ina ba, a nan ne muna kuma shiga gari ko muna samun foto daga waɗanda suke cikin wannan matsala, musamman waɗanda aka sa su a cikin kam wanda sun kai kam sun kai wajen 20 da wani abu yanzu. Ba kam da USAID ba ta kai tallafi ba. Akwai kungiyoyi da yawa wanda a suna ne ake ji, amma dai a zahiri taimako da ake samu a fili suna bayan USAID.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.